sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Dubin da bata Palestinawa da ke samun mafaka a Shifa, asibiti mafi girma a yankin Zirin Gaza, na ta tserewa a ranar Juma'a bayan wani hari da dakarun Isra'ila suka kai da ya fada a farfajiyar asibitin. Dubin da bata mutane ne da yake fakewa asibitin, a cewar Ashraf Al-Qidra, kakaki a ma'aikatan lafiya a yankin na Gaza. Hotunan bidiyon da aka yi ta yadawa a kafafen sada zumunta da sauran kafafen yada labarai suka tantance sun nuna yadda mazauna asibitin suke cikin yanayi na dimuwa, suna guje-guje a asibitin na Shifa, inda anan ne mutanen da suka fice daga mallansu suke kwana. Ita dai Isra'ila ta ce Hamas na da maboya a ciki da karkashin asibitin, har ma kuma sun kafa wata cibiyar bada ubanni a karkashinsa. Hamas dai da hukumomin asibitin sun musanta wannan ikirari na Isra'ila. A gefe guda kuma, hukumomin da ke ayyukan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin na Gaza sun ce jama'a sun shiga matsanancin yanayi yayin da adadin fararen hula da ke mutuwa ke karuwa. Hukumomin sun kuma ce ma'aikatan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke mutuwa sun kai wani shalle da ba a taɓa gani ba, yayin da unguwannin yankin ke ta fama da harin bababamai, lamarin da yake hana ba jama'ar damar su je su karɓi agajin ruwa, abinci da magunguna don tsira da rayukansu. Kakakin ofishin da ke kula da tsare-tsaren ayyukan jinkai, James Lack, ya faɗa ranar Juma'a cewa daukacin yankin na Gaza na cikin duhu ne tun daga ranar 11 ga watan Oktoba, bayan da aka katse ayyukan samar da wutar lantarki, aka kuma hana shiga da man fetur zuwa yankin. Isra'ila ta kaddamar da hare-harenta a yankin na Gaza ne tun bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya halaka mutum sama da 1,400, mafi akasarin su fararen hula. Kazalika, Hamas ta kama mutum kusan 240 waɗanda take garkuwa da su. Amurka, Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai da ke yammacin duniya duk sun ayyana Hamas a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Gwamnatin Somalia ta yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ibtila'in ambaliyar ruwan da ya raba ɗaruruwan dubban mutane da mahallansu ya zamanto ibtila'i mafi muni da aka taɓa gani cikin gomman shekaru, idan har ƙasashen duniya ba su kawo ɗaukin gaggawa ba. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka a ƙarshen makon nan, shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a Somalia, Muhammad Muallim Abdulle, ya yi kira ga 'yan Somalia da ke zaune a ƙasashen ƙetare da sauran ƙasashen duniya da su kaiwa ƙasar ɗauki tun kafin al'amura su dagule. A cewar shi, ambaliyar ruwan ta halaka mutum 29, sannan ta raba mutum sama da 300 da mahallansu a kudanci da tsakiyar ƙasar ta Somalia. Kuma mun kasar sun ce kudu maso yammaci da jihohin da ke yankin Jubbaland ne lamarin ya fi kamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Pakistan ta tsawaita wa'adin takardun izinin zaman 'yan gudun hijirar Afghanistan miliyan 1.4 a kasar bayan jinkirin watanni 4 da aka samu. Yanzu gwamnati ta ba su hanan da zuwa ƙarshen shekarar nan, wanda yake ta ki yadda ta dakatar da shirin da take aiwatarwa na mayar da waɗanda ba su da takardun izinin zama da sauran 'yan wasu ƙasashe inda suka fito. Wannan sanarwa ta sanya zukatan 'yan gudun hijirar, yayin da hukumomin Pakistan ɗin ke tisa ƙera marasa takardu a ƙalla miliyan 1.7 zuwa Afghanistan. Wani kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Pakistan ya yi lalemar habin da wannan sabuwar matsaya da hukumomin na Pakistan suka ɗauka. Ya kuma faɗa wa muryar Amurka cewa jinkirin watanni 4 da aka samu kafin a tsawaita wa'adin takardun izinin zaman 'yan gudun hijirar ya jefa jama'a da dama cikin matsaloli iri-iri, ciki har da na cin zarafi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce masu kama da cutar tarin fuka na ci gaba da karuwa tun daga shekarar da ta gabata, sanadiyar ɓullar annobar COVID-19 da ta haifar da cikas ga yakin da ake yi da cutar.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ke kawo rabon wani 'yan uwan, ku sau'o'i kyakkyata ni nishadi masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya lokacin ma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya limi ya naku wajen ya ungwoku
ungwon mu lafiya
limi ya niyo
ba eh ba niyo ko waje a ya ina ungwon mu
ya ungwoku
ungwon mu lafiya kalau wallahi
to lagoma yau me yasa mu
to alheri tunda daga ba wani sanarwa a hannunki bari ne in faro da wannan taya murna zuwa ga shamakin sarkin zango Kumasi Alhaji Shu'aibu Suleiman MB murnan karin girma da ya samu zuwa hakimin unguwar Asawasi wanda wasu kan ce sarkin Asawasi amma dai hakimi ne na wannan unguwar Asawasi karkashin mai martaba sarkin zango Kumasi to Allah ta yi shamaki riko wannan mukami na karin girma da ya samu kuma Allah ya ya alkhairi Allah kuma ya ji kan sarkin Asawasi marigayi Muhammadu Sanusi Gaddi Allah ya sa ya huta sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Abubakar da Abdullahi mai littafi a Kumasi na rasuwar Sheikh Malam Tayyibu Abubakar mai littafi kuma shine limamin unguwar Abuwabu ta'aziyya ta musamman zuwa ga Za'imu Harkatu Tijaniya na kasar Ghana Sheikh Abdul Wadud Harun Sise da baki ɗayan al'ummar Ababu Allah ya ji kan Malam Tayyibu da rahman sa muna kuma mika ta'aziyya ga magaji Abdulsalam da Hajiya Turai tauraruwan sarkin Hausawa Nima da ƴan uwansu baki ɗaya na rasuwar mahaifiyarsu Hawwa matan marigayi ɗan yaruwar Zam a unguwar Nima iyalan ɗan yaruwar Zam suka ce suna mika godiya ga sarkin Hausawa Nima Accra Alhaji Salu Shu'aibu mai yaki da uwar gidansa mai babban daki Hajiya Azumin Maje da sauran fadawansa baki ɗaya wanda suka taimaka musu a wannan musiba da ta same su sannan suna ta'aziyya ga ƴan uwa da ke sanyin na a Sokoto to Allah jikanta da rahama da sauran magabata. Sai kuma ta'aziyya zuwa ga Alhaji Silal Lankasta da Alhaji Abibu Farakan a birnin Kumasi na rasuwar yayansu Alhaji Mudi gidan Malam Abu Akubasi a wannan mako. To Allah jikansa da rahama, kyauta ta bako masa baki daya. Ta'aziyya daga Alhaji Lukman Abbas mai Lock Spring Water a birnin Kumasi. To Allah jikansu baki daya, mu kuma Allah kyauta ta karshen mu.
Amin amin. Baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bari huce zuwa ga uwar gida Madam Mary Ezekiel Yusuf Gudi Abundodas Bauchi, sai honorable Lami Nuhu birthday da yaranta duka Abundodas, sai kuma anti Agware Baiko tare da yaranta Suleiman da matarsa Febo Baiko da ƴan uwansu duka. Sai gaisuwa bari huce zuwa ga Hajiya Khadija Hayatu Sanusi a asibitin koyarwa na ATBU garin Bauchi da mai gidanta da yaran su duka. Gaisuwa bari huce zuwa ga Haruna Abdullahi na Special School Management Board Bauchi da uwar gidansa Sa'ade da ƴan uwan su duka a garin Alhajere na jihar Yobe. Allah ya sa Alhajere nan haka ne. Gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi Alhaji Waziri Alheri Sanusi Baban Dudo a Zaria City jihar Kaduna. Ina kuma mika akwai kawun mu da ya rasu a Nagomba shekaru 30 baban mu da kai baban mu da ya rasu shekaru 30 da suka shige baban mu shi ma marigayi su biyu maza Allah aka haife su in kaga ba tagwaye bane amma an kaga ɗaya zaka ce ɗaya ne sai abin da ya raba su kawai abin da ya raba su kawai shine shi baban mu da Allah ya mishi tikawa shekaru 30 da suka wuce yana ina
haka
yawa yana da ina to aka kira aka zo aka ce sannu Iliya aka je da ansa sai ce ai ashe dan Juma ne sun yi ka ba ka kabar MB sun yi ka kaban kamar ba ta baci to ya yi shekaru 30 da rasuwa Allah ya albarkaci zuriya to kuma muna mika gaisuwa ga wannan zuriya da ya bari baya da ta haɓaka ta hayayyafa Allah ya raya wa dukkan Allah ya ƙara mana haɗin kai da zumunci da haƙurin zaman tare
amin to bari mu ka gaisuwa a bari ya huce ta fito daga Alhaji Sai Muhammad Majidadin Faila zuwa ga babban limaman kasar Ghana National Chief Imam Sheikh Usman Nusha Rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Sise Zaimul Harkati Tijaniya a Ghana da kuma Sheikh Mu'az Abdullahi Mu'aza Agigi da Malam Hassan Ali abokin ango Sabon Zango Accra da kuma Alhaji Isaka Nate Odawolu na farko wato Akwashonche Sarkin Musulmi na sarautar Sibbi a Accra da Muntari Ire Sabon Zango Accra da Abdulrashid Haruna Sharbutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar Shukura Accra sai kuma naibin unguwar Shukura Malam Aliyu Abidina da Malam Aminu Mai Kankan da Malam Katibu Sirri a Kumasi da kuma Malam Sha'ibu Sisi a Kumasi sai kuma Malam Jargesu da Malam Ali duk a Agege da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Autaka Finta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato yace ku isar min da gaisuwa zuwa ga Nazifi Ibrahim Rugar Malam jihar Sokoto da Fatima Haddabi mai computer mai yama da Ado Salati Goma ga Annabi Jau da Hajo matar Garba mai nama Barikin Ladi da Adamu Yusuf Basa jihar Plateau da Aisha Lawal bin Hambali MK dan Sulba da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Ayuba mai saida katako Barikin Ladi da Alma mai gyaran waya Dorawan Babuje da Malam Abu Naibin Dorawan Babuje da kuma Usaini mai walda Dorawan Babuje da Bashir Tela lafiyan bari bari da kuma Jeti Lawji Kaduna da fatan tashi lafiya
to amin summa amin to nako ma aka ce komai kinkinka baka gama kasuwa da gaisuwa
da
aka bari mu dire da waɗannan gaishe da muka samu ta wannan hanyar sadarwa sakon tafi da gidanka na WhatsApp wannan gaisuwa da ta fito daga Ahmadu Manaja Bauchi dake Bauchi unguwar Karofin Madaki yace yana daida ya mika musu gaisuwa zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baki daya yace yana so a mika mishi kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami a unguwar Karofin Madaki a gidan sarkin yaki da mai girma dan Juma Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Leme dake unguwar dan Juma Goje a garin Bauchi sai dan Ladi Kaura na kauran Bauchi mai sai da naman kaji a tashar Jazz Park a garin Bauchi ka san ni ko na san tashar Jazz
Allah sarki
inda ka san wannan na gari na biyu da muka fuwa yau kenan da Bauchi da Jazz sai uban domin Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake garin Bauchi akan titin unguwar Bakaro da Hajiya Lauratu Banga dake unguwar Karofi a gidan sarkin yakin Bauchi da Jamilu Barista na asibitin Baram sai comrade Alkasim Nuhu Abdul Kadir Alkasim Yalu da a ƙarshe yace yana gaida sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yalwa wanda ke garin Langas dake gunduma birki na ƙaramin hukumar Bauchi da fatar an tashi lafiya za mu dire da wannan gaisuwa ta haɗin gwiwa ta Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai computer mai yama daga jihar Kebbin Najeriya suka ce suna so a mika musu gaisuwar fata alheri zuwa ga haddadi mai kwamfuta mai yama Zainab Haruna Katsina, Hafsat Comrade Ilyasu Yakubu Gigawa, Maimuna Aliko Auta Kafinta Yelwa, Ukashar Haddadi mai kwamfuta mai rama, Usama Haddadi, Uzaifa Haddadi, Umar Haddadi, Suhaira Haddadi, suka ce da kuma fatan Allah ya ba mu yini lafiya, to da fatan za a wuni lafiya, to na sun ko burge ni haka. Wannan gaisuwa ce ta kallabi
haka gaskiya,
daga kalluba zuwa kalluba an ko ku burge ni. To da ko wannan gaisuwa ta kalluba za mu dire baba, fatan an waye gari lafiya,
mu zauna lafiya da juna, kasa daya, al'umma guda daya.
Zaman lafiyar mu shine ci gaban kasa.
Matashi ne da matsafa, wai da matsafa,
ni ko Allah
ba zan ce da matsafa ba, sai dai in ce wani matashi ne da a kuskure, wai abin da ya faru shi ne da matsafa, zan ce to bari in kyale ta da matsafa,
da matsafa da
abin da ya faru shi ne yawa, shi wani matashi da matsafa, shi wannan matashi ya wani gari ne zai aika kuɗi ai da ya tashi a cikin kuskure dai kawai, ka san yanzu dai da ake banki din nan a hannun kowa yake, kamar
eh haka dai ana banki akan waya, eh haka
yawa banki akan waya, duk komai zaka iya kai sai da sayarwa akan waya, komai dai akan wayarka. To shikenan wannan matashi yana tabbatade sai ya tashi ya tura kuɗi a wata lamba a wani account, ya tura ma wani naira 200,000
kai
a kuskure. To kai kuma a cikin account din shi duka naira 200,000 ne da biyar, to wato aka bar shi da
naira 5
200,000 kawai,
ko 200,000 na am, okay,
yawa cikin ya tura. To da wani tace wan yayi kuskure, sai ya rasa yadda zai yi, sai wata dabara, sai wata dabara ta zo mishi,
na'am,
sai nan da nan ya dauko wayar nan ya tura ma mai wannan account din da ya tura ba kudi a tako
haka,
yace mishi ya rubuta mishi tako na kai ta kata kwana text ba, yace to da fatan kawo ni lafiya, ka duba account
din ka
zaka ga yawon wata kwanda ya tura mashi, sai ce da fata ka kawo ni lafiya, ka duba account ɗinka za ka ga kuɗi na turo maka, to mantaɓi ne aka baka domin ka samu ƙarfin gwiwar shiga ƙungiyar ba ta matsafa wata, ya ce wai haka zai baka damar keta hazo cikin dare domin samun damar zagaya duniya, sai ya ce wai sai ka zagaya duniya kana more rayuwa, amma fa kafin ka shiga wannan ƙungiyar duk da wannan kuɗin da aka kafin a karɓe ka, sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da muhimmanci da kake ƙaunarsu a cikin su, suke har da babanka da babarka ya zara dai mutane haka dai to shi ke nan sai kuma sai da mushi amma idan baka bukatar shiga ko kuma ba zaka iya cika waɗannan sharuɗa ba
da wanda dubu da ribo
sai ya fi dubu da ribo sai ke nan ina aika yawa sai an zuba ka dan sai da karakara a cikin uwanci an zuwa ko mishi da sako ba zai
abu yi da dubu da ribo
sai shi wancan da aka aika mushi da kuɗi sai ce to abokina ai dama ta samu ya ce wai abokina ma ya ce ga account ɗinsa a tura mushi shi ma yana son shiga kungiyar ta
kuɗi kai kai kai
wato
ya bi shi ga giya ke jirgi
ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku wai yace won yace ina so a karo min kudin sana kuma a kara gaya min tarihin da
abin da zai kara saboda ya samu wannan karamin bukabun
wannan kudi dai ba sa dawowa ba
ba eh dai dai hakuri
wai haka hasu banza
bayan da zai yayi iya dabarar sa dabara ba take ba sai ya hakuri
ya
rubuta kaddara
ko kuma za ka kira musu ko kuma ya za a yi a warware an kudin kai dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi
to yanzu in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba yanzu kada zuwa da hukuma ya san to kai ba baka san ma abin da kake ciki ba
a to ai kila ma baba kila ba su kure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su cikin da mu gidan
ba su rai
ba su da rai
haka
kila ba su da iyayen da ba su da abin da kake kwantuta da ba su ya ga cewa wannan dan dan fara ne shi to bare ni na miji shi ba
shi number 1 ne shi
kuma ana da lamba wannan unguwar
baba ya ku makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
saba marka bari mine rikicin addini babu dadi muna kashe rayi kamene rikici na kabilanci shi ma mu sani cutar da kamene rikici na siyasa illa ne yakan hana ci gaban mine idan lafiya muke zaune ne sai ta zama kusa
wannan shirin na zuwa ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.